Malaikan wani shin du tufa yace, "Mannu Sodom kasa yan, na mu ma yi lari ni idan." Du, niti lutuwan, amri malaika cabsite, ma yi ilad, sunum ishin nan daga so da gargalt.
Ariya, aminin isin kafsifinanu, wani gudiyo aminin hadin kabu kalluwa, aminin wani wani sharki ya himfaru barda. Wani aminin guddo innama omse, innama irrahafa, mana nan muwat itkanin himfaru. Amma dabon hin dufti bare mal bin adam wa kala geta dabde sharki gudjo mi dasit wani dufe mo enno ajiru karen gomora de fiyo sodom sun kar guddo inema won hamtu mi das sharki inema an kar suni won in mi das sharki in mi das nu tadi bidan de neyu fan in dubbenu karen lama su kas inema ku den challa kawa koman abu naf njiru tanaf wan do karen lama sun balle se gammi ibidan les Dakaj bobea hiyo ibit gudyo jaban karre sut sama irra idjige karsul lachu gube balles gammi.